الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أهل الله أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا رانا الخميس sha'uku ga watan Zulqa'ida hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara 1447 wanda ya dace da 30 ga watan hudu shekara ta 2026 a wannan rana Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon dawowa karatuttuka da ake gabatarwa na zaure na littattafai daban-daban sakamakon hutu na azumin Ramadan da aka gabatar muna addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya karbi ayyukanmu na alkhairi kusakurai Allah madaukin sarki ya yi muna afuwa to littafin da zamu fara shine bangaren fiqhu mai suna al-muqaddimatu al-izziyya lil jama'ati al-azhariyya wallafar abul hasan ali al-maliki rahimahullahu ta'ala wanda wannan shine darasi na 39 kuma mun kwana a cikin fasli da yake magana akan fara'idus salah farillan sallah muna kan farilla ta nawa muke ta nawa muka kwana ko an manta na'am anan ma kwana ba ba kan fasali an ka kwana ba muna bayani akan farilla ta 10 al-ashiratu taslimatu tahalili wato farilla ta 10 bayani akan sallama kuma ba mu samu kammalawa ba to sai muka kwana a ciki mun kwana inda yake cewa lafazin sallama wahiya assalamu alaikum wala yujzi'u ghayruha wa laysa 'ala al-imami wal fadhi ghayruha to ghayruha din nan mun ka kwana za mu tashi wa ammal ma'amumu to malam bayan yayi bayani akan lafazi wanda ya wajaba ga mai sallah idan ya kai ƙarshen sallarsa da zai yi amfani da shi wajen sallah mai sallah cewa shine zai yi amfani da lafazin assalamu alaikum shafi na 86 to wani shi wannan lafazi baya wadatarwa koda ko yana dauke da ma'anarsa wanda bayanai sun gabata akai kamar mutum ya ce salamun alaikum to wannan bazai isan masa ba ko yayi takadimi da ta'khiri alaikumus salam shi ma wannan bazai isan masa ba dole sai ya gabatar da assalamu kuma ya kasance da alif da lam da ma'arifa kenan sannan alaikum din ya biyo baya to sai ce babu abin da ya wajaba ga liman ko mai sallah shi kadai in ba ita ba ma'ana assalamu alaikum sallama ɗaya kenan da liman da bai salla shi kadai to abin da za su fada kenan kaga su ba a ce su mayar da sallama ba tunda babu wani hagun su da bai salla shi kadai da liman to shi yasa su malamai na malikiya sai suka ce to ya takaita akai wanda dai duk bayanai sun gabata akai to sai wanin su shine mai koyi da liman yace wa ammal ma'mum amma shi mai koyi da liman fayusallimuha an yaminihi to ya amfani da lafazin sai ya sallami sallah a bangaren hannunsa na dama lokacin da liman ya faɗi wancan lafazi ya ce assalamu alaikum to su kuma mamu su ma sai su kowa sai ya juya gefen hannunsa na dama sai ya ce assalamu alaikum summa sa'annan yusallimu shi mamu din sai ya sake wata sallama ta biyu qubalata wajhihi wato gaban fuskarsa inda yake facing din fuskarsa wato inda yake kallo kenan a bangaren liman bayan yayi waccan bangaren dama sai ya juya gabansa sai ya ce assalamu alaikum malaci ya qasidu biha radda ala al-imami to kamar kai tambaya menene hikimar shi mamu yayi wannan sallama ta biyu sai ce mamu ya nufi mayar da sallamar da liman yayi tunda ai sai da liman ya sallame sannan shi ma ya sallame waccan da yayi ta farko a bangaren dama ba mayarwa bace ga liman ta wajibi ce summa sa'annan yusallimu ala yasarihi sai saki juyawa ko bangaren hagunsa sai ce assalamu alaikum to amma shi wannan yana da kaidi ba mutlakan bane ba kowanne lokaci bane zai juya bangaren hagunsa sai ce in kana alaihi ahadun in akwai wani a bangaren hagun nasa ya qasidu bi harradda alaihi sai nufi shi ma maida masa sallama tunda shi ma yayi sallama tunda da ya juya bangaren dama sallamar da ya ta tahalili to ta shafi kuma waɗanda suke bangaren daman nasa to shi yasa anka ce sai ya juya sai ya maida masa wannan sallama din sai ce wal afdal to abinda yafi falala a wannan kamar yadda mun yi bayani a wancan darasi cewa haka aka ruwaito daga Abdullahi dan Umar asar dinsa yana cikin al-Muwatta shi haka yake yin sallamarsa yadda aka yi bayanin nan ni shi al-liman to sallama ɗaya zai yi in kuma wani yake koyi da shi to sallama biyu zai yi kuma haka yake umarni a sallama uku zai yi haka yake umarni to kuma dama kamar yadda muka sani shi al-Imam Malik wanda mun karanta cikin Alfiyatul Usul idan ya samu ahlul Madina wanda Abdullahi dan Umar yana daga cikin su to duk abin da ya samu na ibada suna kai to baya saba musu ba zai saba musu ba yakan yi riko da abin da ya samu ahlul Madina a kansa na ibada to shi yasa yayi fatawa da wannan kuma sauran almajiransa su ma suka dauka wasu kuma suka ce a sallama biyu za a yi saboda sun tabbata daga annabi duk da akwai hadisin sallama daya amma abin da yafi yawa a aikin annabi sallallahu alaihi wasallama to sallama biye yake yakan yi bangaren hagu sannan yayi bangaren dama amma kuma an ga wasu lokuta ba da yawa ba kuma yayi sallama daya suka ce to kenan kaga yin sallama biyu shine yafi sallama tunda shi yafi yawa sallama dayan da aka ruwaito yayi ne dan ya nuna halaccin haka cewa da mutun zai salla in ya sallame sallama daya to sallarsa ta yi amma abin da yafi to shine yin sallama biyu din wannan ya shafi liman ya shafi mai salla shi kadai ya shafi kuma alfaz shine mai salla shi kadai ya shafi al-ma'mum wanda yake koyi da liman to sauran malamai suka ce abinda za a yi kenan sai suka ce tunda ita wannan sallama ta uku da aka shigo da ita tsakiya wanda aka ce imamu ya kalli gaban sa yi bayan yayi ta farko suka ce ba a ruwaito ta daga annabi kai tsaye ba shi kuma al-imam malik yace to ai tunda abdullahi dan umar sahabi ne ba zai yi a karan kansa kawai ya kirkiro wani abu tunda abin ya tabbata zuwa gare shi ya kirkiro wani abu na ibada ya dinga bada fatawa a kansa sai ya san cewa abin nan lalle yana da tushe daga annabi sallallahu alaihi wasallam musamman yana daga cikin sahabbai waɗanda suka yi shuhura wajen kankame mu sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam to haka ne malamai suka yi ta tattaunawa to kaga su masu mazhabar sallama daya to wajibi ne su dinga bayani ba kowa ne zai sallama daya a sallah ba liman da bai salla shi kadai to su ne mazhaba ta ce za su yi sallama daya to amma sai ya zan abun ko ba a fahimta ba ne ko dai son zuciya to sai ka ga da liman din da mamu din kowa sallama daya yake yi to kaga an saba ma fiqhun karan kansa an saba ma fiqhun to duka wannan ana magana ne akan me yafi amma dukkan su sun yi ijma'i kan cewa in ka sallame sallah sallama farko to ka fita sallah ko da ba ka ƙara komai ba yanzu na ana magana cewa menene yafi falala shi ake magana shi yake magana to su dan gyaran da za a yi musu shine a nuna musu cewa ma musu ba sallama ɗaya za su yi ba uku za su in dai za su yi riko da fatawar Abdullahi dan Umar wadda al-Imam Malik ya dogara akan ta wal afdal abinda yafi falala fi taslimatir raddi ga sallama ta mayarwa wacce ce ta mayarwa ta biyu da ta uku an takuna bi lafzi taslimati tahlili yayi amfani da lafazin can da aka ce shi yake halatta masa yin abin da anka hana masa idan ya shiga sallah shine assalamu alaikum ba sai ya canza lafazin ba wannan dai lafazin da aka yi magana shi yafi falala kenan cewa shi yafi falala akwai alfadhilu kenan can da aka ce sallama farko ba za ka ce salamun alaikum ba ko alaikum alaikumus salam tunan ya halatta amma a ina wajen sallaman mayarwa ba ta farko ba ga shi mamu wanda zai mayar ga liman da wanda zai mayar ga wanda ke hagunsa to anan ya halatta ya ce salamun alaikum ko kuma alaikumus salam ko salami alaikum to ya halatta amma ba shi yafi ba abinda yafi yace mi assalamu alaikum kamar yadda amma ita farko dole haka zai yi ta to shine yake magana wala yushtaratu malin yace ba shartanta ba ga mai sallah an yanwaya yayi niyya bi salamihi shine daidai wannan tawun din kuskure ne bi salamihi al khuruj min as salati malin yace ba shartanta ga mai sallah yayi niyyar fita sallah ba bi salamihi da wannan sallamar tashi kenan kaga wasu malamai sun faɗi wannan magana wasu sun ce sallaman nan da mai sallah zai yi to ya kudurta cewa fa zai fita sallah sai malai ya ce a wannan ba sharadi bane eh koda sallama kawai koda bai niyyar fita sallah ba to sallama kawai ta fitar da shi sallah ala ahadil qaulaini bisa ga ɗayan zantuka guda biyu kenan ɗaya daga cikin zantuka a mazhaba an tafi kan cewa zai mi lokacin da zai sallame sai ya kudurta zai fita sallah eh ya kammala sallar sa saboda haka yanzu zai fita lokacin da zai ce assalamu alaikum sallama farko kenan an gane yawwa taslimatu tahlili to amma ba sharadi bane kuma ba dole bane almashhuraini kuma zantukan duka sun shahara sun yi shuhura a mazhaba da wanda yace sharadi ne da wanda yace mi ba sharadi bane wa muqabiluhu to zancen da yake fuskantar wannan yake kishiyantar wannan labudda min zalika sun ce wai ba makawa dole sai yayi haka eh dole sai ya kudurta niyyar zai fita sallah wa alaihi to bisa ga wannan qaulin na cewa sharadi ne ya qasidu al imam bi salabihi al khuruj min as salati liman zai niyyar fita sallah da wannan sallamar tashi wassalama kuma yayi niyyar adafi ne akan ya qasidu al imam bi salamihi al khuruj dinnan to wassalama din nan adafi ne a kansa wassalama haka yayi niyyar sallama alal mala'ikati akan mala'iku su ma tunda akwai mala'ikun da za a turo su dauki ibadar da kuka yi duk abin da kai za su dauka kaga suna tare da kai kenan wal muqtadina bihi kuma yayi niyyar sallama ga waɗanda ne suke koyi da shi mamu kenan eh amma nan duka bisa ga zancen su malaman da suka ce sharadi ne sai ya kudurta fita sallah wa yaqsidu al-fadh shi kuma mai sallah shi kadai yana nufin assalamu ala al-mala'ikati yin sallama ga mala'iku wannan sallamar tasa ta farko Al-hadiyata asharata Barilla ta goma sha ɗaya Al-i'tidalu Fil fasli bainal arkani Wato daidaita wajen rarrabewa tsakanin rukunnan sallah Wato in mai sallah yana sallah to rukunnan can da aka ambata abinda ya shafi tsayuwa abinda ya shafi ruku'u abinda ya shafi sujuda to ko wane yayi shi ba tare da ya shigar da wani cikin wani ba kada ya shigar da ruku'u cikin tsayuwa kada ya shigar da sujuda cikin ruku'u ko wane yayi shi cikin natsuwa kuma yadda aka bukata eh ya rarrabe su to wannan shi ma dole ne Malai ce zai ƙara bayani akan al-i'tidal. As-saniyata asharata. Barilla ta 12. At-tuma'ninatu. Nutsuwa fi arkanis salati wajen bayar da rukunnan sallah. Kulliha. Rukunnan nan nata gaba daya. Sai ce qiyamaha tsayuwar sallan nan to ai sallar tsayuwar sallar rukuni ne wa ruku'iha da kuma ruku'unta wa sujudiha da kuma sujudanta duk yayi mi ya samu nutsuwa a cikin su wannan dole ne kinan kaga idan aka rasa al-i'tidal aka rasa at-tumanina to wannan yana bayuwa zuwa lalacewar sallah eh yana roshe sallah idan mutun ya zan bai nutsu a ruku'u ba bai nutsu a sujuda ba da sauransu ina fatar an gane bai kowanne yadda aka suranta yayi ba kawai dai yayi kamar shan ruwan tsuntsaye an gane sai ce warraf'i bil jarri sai zamo adafi akan me fi arkanis salati kulliha tunda qiyamiha wa ruku'iha wa sujudiha duka menene adafu bayanin to sai zamo warraf'i adafi ne akan na farkon warraf'i haka nan kuma ya natsu ai at-tumaninatu fir raf'i minha shine taqdiri da kuma samun nutsuwa cikin dagowa daga surukun nan in kai ruku'u to in zaka dago dagowan ma a samu nutsuwa cikin ta a samu nutsuwa cikin ta in ka gara ma kuma zaka iya karanta shi war raf'u sai kai al-qat'u kenan sai zama wawan din ta isti'lafi ce arrafu din sai zama mubtada min ha sai zama jarun jari da majruri sai ya zama labarin sa wa baina sajadataini shi ma dai adafi ne haka nan kuma a samu nutsuwa tsakanin sujudu guda biyu idan sujuda ta farko to kada ya koma ta biyu sai ya nutsu ina ba ta rangani ba wai da ya dan taso kamin ma ya daidaita zaune ba sai ya sake koma to wannan yana roshe sallah to kaga a fiqhun ma ba a tsayawa a dabbaka sallah yadda aka yi bayani akan ta tunda ka dibi waɗannan abubuwa amma in ka ga yadda suke sallah ta gargajiyanci sai abin ya baka mamaki in kuma kai ka zo ka dabbaka wannan sai a jefe ka da ka zo da sabon abu ya zo da sabon salo saboda rashin karatu to ba wani abu bane a cikin fiqhu kawai abinda hadisai suka kunsa ne suke sharhi da istinbadi mas'alolin da babu nassi sai su yi ijtihadi wal farqu bainaha to abinda abbanbanci bainaha hadin nan tana komawa zuwa ga me at-tumanina saboda ka'ida na cewa ad-damiru ya'udu ila aqrabil mazkuri in an ka ambaci abubuwa da yawa sai aka zo sai aka kawo damiri kuma damirin ba zai dauke su gaba daya ba to sai ka kalle na kusa ga damirin sai ka mai da damirin zuwa gare shi an gane kaga al-i'tidal ya fara ambata sannan ya ambaci at-tumanina to shi yasa za a mai da hadin zuwa ga at-tumanina to bambancin ita nutsuwa wa bainal li'tidali da tsakanin kuma al-i'tidal wanda ya fara ambata wato malam zai fashin baki don kamar kila kana buƙatar ka san menene bambancin su sai ce to bambancin shine annal li'tidala shi al-i'tidala fil qiyami yana da alaka da tsayuwa ne an gane yawwa ma'ana yana da alaka da tsayuwar kowace gaba yadda take kina in zaka yi tsayi kai tsayi yadda dai al'ada ta gudana haka ake tsayi
kakkadan wani dan doro kuma kakkadan wani abun nan ka dai tsaya tsab yadda mi
yawa kuma kar a ganka kana yawo
eh a tsayi dai ta yadda ba ka je gaba ka dawo baya ba ka je hagu dama ka je mi hagu to kaga wannan adalci ma ba a ce masa mai tsayi in ka zo zaka ba da labari zaka ce mi kaga mutum a tsaye ko kaga wani yana ya je gaba to wannan shine al-i'tidal ka tsaya tsab in zama ne kuma ka zauna yadda ake zama ina fatar an gane shine yace masalan ga misali intisabul qamati shine daidaita tsayi kakkai doro sannan kakkai mi kakka zuro gabanka haka ina fatar an gane kuma kakka karkace dai ba wata lalura gare ka ta rashin lafiya ba a ka tsaya tsab straight ba tare da an samu wani abun nan ba to wannan shi ake kira al-i'tidal amma su in suka zo sai ga tsayin nasu sai dai Allahul musta'an sai ga an karkace ko an yi haka da kai duk kuskure ne ko ga an yi haka duk ba daidai bane ina fatar an gane ko a je gaba a dawo baya to duk wannan kurakurai ne a sallah to shi yasa a littattafan fiqhu da ka dauki alƙalami zaka fitar da akhta'ul musallina to ƙwarori ne waɗanda zaka ga sallar su za a ce ba ta da matsala amma mafi yawan mutane zaka rushe sallar su a fiqhu kawai wa tumaninatu ita kuma tumanina istiqrarul a'dai shine ko ce gaba ta tabbata inda take shi ake kira da tumanina yawa kafa kashin kafa ya koma yadda yake inda yana lankwashe to yana tsaye kake ya koma tsaye in kuma a zaune ne to ya koma a lankwashe ya zan wannan abin da aka ce kai da gabban to waɗannan gabban sun yi wannan abin as-salisata asharata ta 13 tartibul adai jeran ta bayarwa wa huwa shine an yakuna al-ihram qabla al-qira'ati wato ka bayar da rukunnan sallah bit tartib na farko sannan na biyu sannan mai bi masa shi yasa yace an yakuna al-ihram niyya ita ce yake nufi da al-ihram anan ko kuma kabbara bi yana iya dauka ko dukan su to su kasance qabla al-qira'ati kamin karatu yana nufin karatun fatiha aga ai sai kai kabbara harama sannan mi zaka fara karatu wal qira'atu ita kuma karatun fatiha da sura qabla ruku'i su kasance an yi su kamin ayi ruku'u war ruku'u shi kuma ruku'i qabla sujudi ya zamo an yi shi gabanin sujuda was sujudu ita kuma sujuda qabla salami ita kuma ayi ta kamin sallama to wannan shi ake kira da tartibul adai jeran ta bayar da farillan sallah din da aka ambata warabi'ata asharata ta 14 almuwalatu to sai almuwalatu yanci almuwalatu shine bibiya ba tare da wani jinkiri ba ko rabewa fa yajibu yana wajaba iqa'u au kadda ajza'is salati wato bangarori na sallah wa arkani hada rukunnanta yali ba'dha ba'dan sashin ta biyo bayan sashi ma'ana kana gama wannan rukuni to mubasharatan sai ka shiga game bi masa in dai ba shari'a ta ce maka ga wani abu da zaka yi kamin kai rukuni na kaza ba an fahimta to wannan shi yake magana amma in shari'a ta zo da wani abu to sai kai abin amma in al'asal babu abin da shari'a ta ce kai a wannan gun to kada gama wannan rukunin sai ka shiga mai bi masa kai tsaye ba tare da shigo da wata fasila ba shine min gaire tafriqin ba tare da an rarrabe tsakanin su ba ana yin wannan kawai sai wanda ya biyo baya sai wanda ya biyo baya to wannan shi ake kira da almuwalatu bibiya jeran tasu ba tare da rarrabe su ba to wannan shine karshen farillan sallah da malam yace zai kawo guda 10-14 to kuma malam ya cika alƙawali Allah ya saka masa da alkhairi za mu kwana a nan karatu na gaba sai mu tashi faslun sai a shiga wasunanus salati 18 Allah ya ba mu ikon kiyayewa alaikum assalam jerantawa ba a bukata in haka shari'a ta ce to sai ya kawo su in kuma an kawo su ne babin at-tanawwu kai wannan lokaci kaza kai wannan lokaci kaza to ba dole sai ya hada su ba kenan me kaman me du'a'ul listifta kaga sigogi ne daban-daban to amma duka annabi sallallahu alaihi wasallama sun zo ne daga gare shi babin at-tanawwu wannan sallah kai wannan wannan sallah kai wannan bayin su zaka yi lokaci daya ba ina fatar an gane to wannan shine haka ita ma tahiyya haka salati shi ma yana da sigogi daban-daban shi al-ibrahimiyya din to daya zaka dauka kai haka shi ma salati sabanin addu'o'i kaga addu'o'i to su ba babin at-tanawwu bane in kana da dama ka yi su gaba daya in ba ka da dama kuma kai abin da kake iyawa shi ma zaka zaba ne sai kai alaikum assalam na'am wane rukuni kenan sun ce maimaitawa zai yayi kamar so uku haka ko so bakwai babu laifi kwarai da gaske in kuma tana da tsayi kai ɗaya shikenan ta wadatar bai ba ɗaya dai zai ɗauka ko dai ya maimaita shi ko ya nemi mai tsawo sai ya yi amma kai ya haɗe su gaba ɗaya saboda an kawo su ne littanarwa wannan lokaci kai wannan wannan lokaci kai wannan to saboda haka ba za a tara su ba sai ya zama wani nau'i na bid'a to wannan shine to subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka fassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh sai darasi na gaba ko na'am